kudaden da Ghana ke sayo mai da su a kasashen waje sun tashi daga miliyan 250 na dalan Amurka a watan Janairun bana zuwa miliyan 450 a watan Mayu. Babban bankin kasar da ke fama da matsalan karancin dala ta dage kan matsayar ta cewa miliyan 100 kadai ne za ta iya samarwa kamfanonin da ke da alhakin rarraba mai a Ghana domin sayo mai daga kasashen waje a yanzu, abinda ya sanya kamfanonin dukufa akan masu canji da dai sauransu domin samar da isasshen dala na sayo mai daga waje. Na tuntubi mai sharhi bisa harkar petroleum, Ghana lecturer a jami'an kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Dr. Kwame Sakodie, anda ya tabbatar mini da cewa Ghana za ta tsunduma cikin matsalan karancin mai nan ba da jimawa ba, sabida ana fuskantar cikas gurin shigo da mai a Ghana. Ya dai alakanta matsalan da mamayar da Russia ke ci gaba da yi a Ukraine.
Petroleum products being brought into the country is getting wider, and to meet that shortfall is becoming worse. Almost certain that we might get to the point of oil shortage in the country.
Malam Abu Na'im Afandi, mai sharhi bisa harkan tattalin arziki a Ghana, ya ce ko shakka babu matsalan karancin dalan Amurka zai janyo matsaloli da dama nan zuwa gaba a kasar.
Oil distributors ko OMC ba su samu dollar as compared to the city. Yau Ghana da the city dewa baka ya kashe dollar. So cikin marketin nan kuma ya kamata kana rike da dollar ne, sannan kai ya ka samu mai kashe cikin kasan waje. So yana da matsala sosai.
Na tuntubi shugabar tashar mai ta Total a Russian Rex dake birnin Kumasi, a inda ne mata tambaya ko shin sun fara fuskantar matsalan karancin mai, a inda take cewa
sunana Rukayya, batun mai da yayi karanci daga Kumasi. Dan yanzu da nake maka magana nan busumu inda ake ba mu mai gurin nan duka ya shop. Dan shi an ce yanzu kowa ya ga kaman bai da mai, yayi kokari da san kan da zai samu yayi order kai yanzu kai ka shop baka da wanda. Wai yanzu inda su ake ba su man nan ma duka ba su samu ba. Dan shi ya ba kaman muna cikin damuwa kore 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 nan zuwa kaman bakwai guda bakwai zuwa fasar ba ko kasu wurin da ya komi yayi ya solve wannan issue.
Sai dai mai magana da yawun hukumar petroleum a Ghana, Malam Kudus Muhammad, ya ce Ghana na da mai da za ta yi amfani da shi har wata daya, a don haka kada al'umma su yi fargaba.
We currently having no less than a 1 month storage capacity.
To ko shin akwai mafita?
Prove the upstream sector in terms of production, converting Ghana into a net export country.
Ya kamata Ghana ta kafa babbar masana'antar mai, sabida tana da albarkatun mai tare da inganta matatar mai ta Tema Oil Refinery. Hakan ya mai da Ghana mai sayar da mai maimakon mai sayo mai daga kasashen waje, inji Dr. Kwame Sakodie, masanin harkar petroleum a kasar. Tun watan Janairun bana ne aka fara fuskantar hauhawan farashin kayayyaki, abinda aka alakanta da tsadan mai tare da faduwar darajar CD bisa dalan Amurka da dai sauransu. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.